وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا وتا شاهد غوات الربيع الأول شكرا دبو دار تنزل سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دغ مكة زوا مدينة shine dace da 27 ga watan 8 shekarar 2026 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na hiqbatun min at-tarikh wallafar al-sheikh Uthman ibn Muhammad al-Khamis Allah subhanahu wa ta'ala ya kara yan uwa idan ba a manta ba darasin da ya gabata mun fara karatu ne a cikin al-mabhafu thani ahammul ahdathi fi khilafati Ali radiyallahu anhu mafiya muhimmancin abubuwan da suka faru a cikin khalifancin sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah kara masa yarda wanda mallan ya fara tattaunawa ne akan ma'arakatul jamal wannan fitina da ta faru tsakanin bangaren Talha da Zubair da na Aisha Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda da kuma bangaren Ali ibn Abi Talib Allah subhanahu wa ta'ala shi ma kara masa yarda min ji yadda abubuwan suka taho da yadda abubuwan suka fara min ji yadda wasu daga cikin waɗanda suka kashe sayyidina Uthman suka yi kokarin haddasar da fitina domin kada sulhu da biyu yanzu zamu tashi daidai gabar mufawadatun qubailil qital mufawadatun qubailil qital ma'ana abubuwan da suka biyo baya kafin fara yakin mufawada shine tattaunawa dan samun matsaya tsakanin bangarorin guda biyu ma'ana yanzu ka kaddara cewa sayyidina Ali dan Abi Talib Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda ya baro garin Madina ya karaso garin Iraki shi kuma da ya tashi ya da zango sai ya da zango a Kufa garin Kufa yayin da su sayyidina Zubair Talha da na Aisha Allah ya kara masa yarda su kuma suna ina suna Basra ko tunda anan suka yi sansani tsakanin Basra da Kufa kusan tafiyar a yanzu ya kai tafiyar awa 4 da wasu 'yan mintuna ya kai kusan kilomita 400 da wani abu saboda haka kaga tafiya ce mai dan taza Abuja haka saboda haka tsakanin garin da Sayyidina Ali yake da kuma garin da su Zubair da Talha suke kada ku manta gwamnatin dake kula da garin Basra ya hana su sayyidina Talha shiga garin ko yace ba za su shiga ba sai sayyidina Ali ya zo to bayan karasowa sayyidina Ali ya karbi ragamar abin to sai suka ga da bangaren su Zubair ba yaki ya kamata a kafsa ba ya kamata a tattauna a ga kowa menene abin da ke tattare da shi domin a janye ya kasance jinin musulmi guda ɗaya bai daga ba to wannan shine abin da suka fara karin fari mallai cewa arsala aliyun al-miqdad ibn al-aswad wal-qaqa' ibn amru li yatakallama ma'a talhata wa zubair sayyidina ali dan abi talib Allah kara masa yarda shi ta bangaren sa sai ya aiko sahabbai guda biyu a matsayin su zubair wadanda ya turo shine al-qaqa' ibn Amru da kuma al-Miqdad ibn al-Aswad ya turo su su wakilce shi su tattauna a madadin sa li yatakallama dan si magana su tattauna ma'a Talhata tare da shi Talha ibn Ubaidillah da kansa wa Zubair da kuma Zubair ibn al-Awwam da kansu ma'ana wadancan bangaren sayyidina Ali mutum biyu su ma Talha su biyu wattafaqa al-Miqdad wal-Qaqa'u min jihatin wa Talhatu wa Zubair min jihatin ukhra sai kasance sun samu ittifaqi a cikin tattaunawarsu bangaren Miqdad da Al-Qaqa da bangaren Talha da Zubair dukkaninsu sun yi ittifaki sun hadu sun yadda ala adamil qitali akan lallai bai kamata a ce an yi yaki tsakanin waɗannan rundunoni guda biyu ba wa bayyana kullu fariqin wijhati nadhrihi kuma kowanne ya bayyana abin da yake ganin yafi dacewa ya bayyana mahangarsa shine wijhatu nadhrihi mahangarsa game da abin da yasa su suka fito daga gida suka tonan wajen ma'ana idan kun fahimci abin da kyau ɗan uwa bangaren sayyidina ali karkashin wakilcin miqdad da alqaqa da bangaren suna na aisha kankarin da karkashin jagoranci ko wakilcin az-zubair da talha dukkaninsu sun amince sun yi da cewa bai kamata a yi yaki ba dama abinda ya fito da su ba su zo su yi yaki da musulmin da suke garin basra ba ko su yi yaki da musulmin da suke garin kufa ba a'a abinda ya fito da su shine a ba su wanda suka kashe sayyidina Uthman su dauki fansa shikenan ko su koma ba yaki ya fito da su ba to da abin ya zamto wancan bangaren na Jabala da suka fito suka yaki da bangaren sayyidina Zubair suka yake su har ya kasance bangaren su Zubair sun samu nasara akan da ya fara kokarin ruruta wutar yaki dan shi Jabala ɗaya ne daga cikin wanda suka kashe sayyidina Uthman shi kuma ya tabbatar in aka samu hadin kai kansu za a dawo to shine sai ya je ya bi dare suka kai hari zuwa garindin rasuwa su Zubair to lokacin da yakin ya faru bangaren sayyidina Ali sai suka dauka cewa ai bangaren su Zubair ne suke yaki da wani bangare daga jikinsu to amma duk da haka inda za ku san ba yakin ne a gaban su ba sulhu da zaman lafiya shi suka fi so dukkanin su sai suka turo wakilai aka tattauna gaba ɗayan su suka yadda akan cewa yaki bai kamata a kafsa shi ba amma yanzu menene abin yi to shine kowa sai ya faɗa abin da yake gani ya dace ai bari ku ji kowa abin da ya faɗa Talhatu wa Zubair bangaren Talha da Zubair Allah kara musu yarda ya rayani ana annahu la yajuzu tarku qatlati Uthmana da bangaren Zubair da bangaren Talha su suna gani shine ya rayani suna gani annahu la tarku qatlati Uthmana cewa a kyale a rabu da waɗanda suka kashe sayyidina Uthman Allah kara masa yarda wa aliyun shi kuma aliyu dan abi talib bangaren sa kenan yara annahu laysa min al maslahati tatabbu qatlati uthman al ana yana gani cewa ba maslaha bace ba kokarin kawo gyara bane a yanzu halin da ake ciki a rinka bibiyar wanda suka kashe sayyidina usman shi bangaren sayyidina abu lalle wanda duk kashe sayyidina usman su ma sun cancanci kisa amma washe ya kamata a kashe su shine a bari al'amari ya lafa a bari komai ya koma yadda yake shugabanci ya kankama tunda sayyidina ali yanzu ya karɓi mulki bai gama ka gane kan kamun ludayin abun nan din ba to sai yake gani cewa a bari idan ya gama sanin kamun ludayin mulkin to sai a zo a bi su a kama su sai a kashe su su kuma suna gani cewa lalle ya kamata a kama su ai musu me ai musu hukunci yanzu to kun ga dukkaninsu sun yi ittifaki akan kashe waɗanda sai dai aka samu sabani lokacin da ya kamata a kisan ko su waɗannan suna gani yanzu waɗancan kuma suna gani a bari sai me sai lokaci ya nitsa tukunna sai al'amar sun koma yadda suke shine bal hatta tastatibal umur bangaren sayyidina Ali suka ce a a bar kama waɗanda suka kashe sayyidina Usman da kashe su a bari har sai al'amara sun nutsu sun koma yadda suke faqatlu qatlati uthmana bale yace kaga kashe waɗanda suka kashe sayyidina usman mutadabi sun ittifaki akan sa kowa ya yadda aka kashe su wal ikhtilafu inda aka samu sabani innama huwa fi mata yakunu zalika ya kasance ne a yaushe ya kamata hakan ya kasance kisan nasu yaushe ya kamata ya kasance wanda dan mun yi bayanin sa wa ba'da litifaqi namal jayshani bi khairi lailatin bayan an tattauna an samu matsaya ittifaki ya faru tsakanin bangarori guda biyu yanzu an fasa yaki kenan ko an uwa ku fahimta da ki bangare daga cikin su ya yadda kada a yaki ko to amma menene inda ba su karasa tattaunawa ba yaushe kamata a kashe su amma da dukkanin sun yadda kada ayyaki saboda haka bangarori guda biyun gaba ɗayan su sai suka kwanta suka yi bacci a wani dare mafi alkhairi me yasa saboda dare ne da kowane bangare yake da kwanciyar hankalin dan uwansa ba zai kawo masa hari ba babu yaki babu kisa a wannan daren wa bat as-sab'iyatu wa hum qatlatu uthmana bi sharri laylati to su kuma sune mabiya abdullahi bin sab'a ai kun tuno shigo kuma sune dai suka yi ruwa suka yi tsaki wajen kashewa sayyidina usman to kada ku manta suna cikin rundunar sayyidina alukuma Allah sa kun fahimta maka san sayyidina usman sun shiga cikin rundunar sayyidina ali to yanzu kuma an yi ittifaki akan cewa ba za a yi yaki ba za a ci gaba da zama a haka idan abu ya nutsa za a kamo su a kashe su yanzu gaba ɗaya sulhun kansu ya dawo kenan kansu ina fata an gane to su kuma da suka fahimci abin da ya faru sai suka kwana suka yi bacci a mafi sharrin dare a wajen su su me yasa saboda dare ne da aka yi musu a hukuncin kisa a cikin sa me yasa nace hukuncin kisa saboda kowanne bangare ya yadda aka kashe su to bari ku ji abin da suka yi tamma littifaqu alaihim wa hadha ma dhakarahu al mu'arrikhuna balaci saboda ittifaqi ya hada akan su dukka bangarori guda biyun sun yadda a kashe su a salwantar da rayuwarsa kamar yadda suka salwantar da rayuwar sayyidina Uthman Allah kara masa yarda sai malai cewa hadha ma dhakarahu al mu'arrikhuna wannan bayani da malai yayi shine bayanin abinda malaman tarihi suke ambata alladhina arakhu li hadhihi al ma'arakati wadanda suka yi bayani game da wannan manan ma'araka ta jamal din amsal at-tabari malai ce misalin ibn jarir at-tabari yadda ya kawo a cikin littafinsa tarihu at-tabari wa ibn kathir da malam ibn kathir kamar yadda ya kawo a cikin littafinsa al-bidaya wan nihaya wa ibn al-athiri da malam ibn al-athir kamar yadda ya kawo a cikin littafinsa al-kamil fi at-tarikh hakanan wa ibn hazm da malam ibn hazm az-zahiri kamar yadda ya kawo a cikin littafinsa al-fisal fil milal wal ahwa'i wan nihal sun su daga cikin malaman tarihi wannan abin da yadda malam ya fade shi haka suka bayyana al'amari ya kai yanayin da duk bangarori guda biyu sun ittifaki yanzu babu yaki an fasa yaki bai za a yanzu a bari al'amari ya nitsa a kama waɗanda suka kashe sayyidina Usman a kashe su kamar yadda suka kashe shi haka aka tafi bangaren sayyidina Ali sun koma bangaren sayyidina Talha Zubair da Aisha su ma sun koma kowanne yayi bacci cikin kwanciyar hankali Malai ya ce inda zalika a yayin haka ne ajma'ahum ala alla yatimma hadha al-ittifaq sai waɗannan as-sab'iyuna din as-sab'iyya magoya bayan Abdullahi bin Saba al-Yahudi wanda zaka iya cewa su ne sai kashe sayyidina Ali su kuma sai gaba ɗaya suka hadu ra'ayin su gaba ɗaya ya hadu suka yi wani mitin na jakin bene da daddare a lokacin da bangarori guda biyu kowa yake can yake bacci sai suka zauna suka tattauna tsakaninsu mai suka tattauna shine Allah ya timma littifaqu kada su bari wannan yarjejeniyar sayyidina Ali da bangaren su Allah ya tabbata kada su bari wa fi sahari tunda sun ce kada su bari abin ya yi to mai za su dan daukar mataki lokacin da suka ga dare yayi asuba ta kusa wayewa gari ya kusa wayewa da zarar gari waye kuma kashin su ya bushe dab da lokacin asuba lokacin sahur shine lokacin as-sahar kenan lokacin da ake sahur wal qaumu na'imuna daidai lokacin da mutane suke bacci hajama majmu'ata waz-zubair wa qatalu ba'd afradil jaysh kawai sai suka afkawa rundunar sayyidina Talha da Zubair da nana Aisha a lokacin da suke cikin bacci yan uwa kun fahimta su waɗannan saba'iyya din lokacin da suka ga an yi bacci kowa ya koma cikin hayyacinsa sai suka yi mutum suka ce in muka bari wannan haɗin kan nasa ya tabbata to ƙarshe abin a kanmu zai ƙare me za mu yi mu rura wutar fitina tsakaninsu tunda su suna bangaren Sayyidina Ali sai suka tashi suka zama jikinsu sai suka tafi inda rundunar Talha da Zubair da Aisha suke sai suka je kawai suka samu Sara an gane yanzu idan suka ji an samu su Sara me za su ce su waye suka samu Sara kenan bangaren Sayyidina Ali abin da ya faru suka kashe waɗanda suka kashe mutane ɗan kaɗan suka samu suka kashe wa farru suka gudu suka koma kuma ina cikin rundunar Sayyidina Ali to shine abin da suka yi fa dhanna jayshu talhata anna jayshu aliyin ghadara bihim wannan rundunar ta talha sai ta yi tsammani lallai rundunar Sayyidina Ali ne suka yi wadare su sun ci amanar sai za a yi min yarjejeniya mi ittifaki akan wannan al'amari kuma ku zago ta bayan fage ku sa mana sara ku far mana saboda ka sai suka yi tsammani sun ci amanar su yin bis sabahi fa dhanna jayshu ali anna jayshu talhata wa zubair qad ghadara bihim su ma bangaren talha da zubair sai suka afkawa bangaren sayyidina ali shine munawasha su ma suka je suka kai musu farmaki su ma suka dan tsinci abinda suka tsinta suka dan raraki abinda suka raraka daga cikin su to da hakan ya faru bangaren sayyidina ali kada ku manta su ba basu an kai bangaren su dalhari ba ko waɗanda su ba sa cikin saba'iyu ne ba san an kai wancan hali ba su ma za su yi tsammani ne bangaren talha da suna na isha sun yi mai sun ci amanar su to kawai su ma sai suka ɗauka cewa a'a ta yaya za a min yarjejeniya da ku zo ku sa mana sara kawai su ma sai suka ce to wannan akwai cin amana a ciki fastamarratil munawashatu bainal fariqaini hatta kanat adh-dhahiratu saboda ka sai kai hari kai farmaki ya ci gaba da kasancewa daga wannan bangare daga wancan bangare bangarori guda biyun bangaren su talha sai su kai dan hari sai su dawo bangaren aliyu sai su kai hari sai su dawo har sai da lokacin da rana ta daga kaga an yi abin ne tunda asuba ko to haka aka ci gaba da kai wa juna hari har sai da rana ta daga wajen lokacin azhar haka lokacin da rana ta yi zafi fashta alatil ma'arakatu a lokacin sai wutar yaki ta ruru da kyau saboda haka sai yaki ya kaure gaba daya sai kuma aka rincabe gaba daya to yan uwa kun ji yadda fitinar ta faru kenan yadda yakin ya afku kenan da yakin babu alamun yin sa amma su ne sai kashe sayyidina Uthman su suka hada fitina kuma yaki daga baya yayi me ya kaure ya ci gaba da ci malati muhawalatu waqfi alqital duk da haka 'yan uwa yaki ya riga ya fara yanzu an kaure ana sarin juna ana kisan juna ne kawai bangaren sayyidina Ali da bangaren su Talha kuma duk musulmi ne gaba daya to akwai kokari da manyan sahabban suka rinka yi dan tsaida yakin dan a tsaida shi duk da an kaure din su hana a daina yi duk bangarori guda biyu ba burin su bane ci gaban yakin ba burin su bane tabbatar yakin saboda me saboda tun kafin a fara sun yi kokari kada a yi bayan abinda Allah ya kaddara ya riga ya kaddara yakin ya tabbata sun ta kokari yakin yayi me da kuma tsaya to shine malam zai kawo mana dan kadan daga cikin yadda suka yi ta kokari dan yakin ya tsaya wa qad hawala al-kibaru min al-jayshayn malam ya ce hakika manya daga cikin rundunonin guda biyu duka sun ta kokari sun yi kokari waqfal qitali wajen tsaye da yakin su ga an daina shi walakin lam yuflihu sai dai basu samu nasara ba abinda suka yi niyya bai yi ba fa kana talhatu yaqulu talhatu ibn ubaydillah Allah ya masa Allah kara masa yarda ya kasance yana cewa lokacin da ake tsas ya ku mutane in tasitu ko an tasitu ayyuhan nas ya ku mutane atansituna ba za ku saurare ni ba atansituna ba za ku saurara ba ku yi shiru mana ku daina ma'ana yana hana su yakin fa asbahu la yunsitunahu sai suka waye gari ba sa saurara sama kwata kwata yaki kawai ake yi fa qala sai shi Talha ya ce da su uffin uffin yace firashu narin wa dhubbanu tama'i sai kwatanta su da wasu kwari guda biyu dukkanin kwarin kwari ne masu kokarin kai kansu zuwa ga halaka yace farashu nari farashu sune irin wannan ƙwarin da ake ce musu fada wuta. Ina ji ai kun san shi ko? Idan ka wura wuta musamman a inda yake daji ko kauye da an fi samun su, za ka ga wasu ƙwari suna zuwa suna ta kokarin afkawa cikin wutan. To sune farash. To sai ce farashu nari, yako tattan kai su zuwa, kai kansu zuwa ga halaka. Wa zubbanu tama'i, da kuma kudaje masu kokarin kai kansu ga halaka dan kwadai. Dan kuda yanzu kaga an yaga abin da yake yana so, koda zai halaka zai je me, zai je shiga. To sai ku tantance ma'ana abin da yake so ga musu, suna kokarin sa kansu a cikin halaka akan abin da bai dace ba. Wa aliyun yamna'uhum, bayan shi ma iyanansa yayi iyanansa abin bai yi ba, shi Talha kenan, sai sayyidina Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara masa yarda, yamna'uhum, shi yana hana su, sai dai wala yarudduna alaihi, ba sa saurara sa, ba sa mayar masa da amsar hana sun da yake ballantana su daidai, sun ci gaba da yaki kawai. Wa arsalat Aishatu Ka'b bin Sawr bil mushafi, ita kuma nana Aisha, Allah ya kara mata yarda, da ta ga yaki yarin tabe ita ma, sai ta yi kokari ta fita wata hanya don tsaye da yaki, sai ta dauki mushafi alqur'ani, sai ta aiki wani da ake ce masa Ka'b bin Sawr, ta ce ka je cikin su ka daga shi, daukum kitabullah, tsakaninmu da ku littafin Allah, littafin Allah tsakaninmu da ku, dukkanin su ba musulmi bane, duk wanda ya daga alqur'ani zai yi ne, zai daina. To saboda haka sai ta bashi alqur'ani liwaqfil ma'arakati, domin ya tsaida wannan yakin da ake da daga alqur'ani. Sai dai farashaqahu as-sab'iyuna bin nibal hatta ardahu qatila, su waɗannan makiran da suka hada yakin suna gefe as-sab'iyuna, wancan khawarij mabiya bayan Abdullahi dan Sabai, suna gani yaje da alqur'ani ya fara daga shi, yana bainana wa bainakum kitabullah, kawai sai suka harbin su da kibiya, an gane, sai suka daina harbin ma sauran wanda ake yaki, kawai sai suka, saboda sun san in dai sauran musulmi suka alqur'ani za su yi me, za su daina yaki. Shine farashaqahu bin nibal, suka yi ta harbin su da kibiya hatta ardahu qatilan, har sai da suka bar shi a yashe a mace, sun kashe shi, su ba ruwansu da alqur'anin ya faɗi je kasar ruwansu. Su dai mai suke so kada yaki ya tsaya a ci gaba, dan ci gaban yakin shi ne su kuma kwanciyar hankalinsu. Saboda haka sai suka kashe, saboda haka sahabbai manya sun ta kokari su ga sun tsaya da yakin, su Talha din, su Zubair da sauran bangaren sayyidina Ali shi kansa, manyan sahabban da suke tattare da shi sun ta kokari yakin ya tsaya a daina. Amma ka san idan ka sake ta faru, to wallahi tsaye da ita kuma sai Allah, ba haka bane? Lokacin da kake gani ai ayi fitina kawai, ayi bala'i, ayi masifa, a lokacin kana kallon ka ne kai da ƴan tsiraran da mutane suke tattare da kai, lokacin da yakin ya fara baka san wanda abin kuma zai, wanda yakin zai zargo ba, sai ta kai ta kawo kai kanka yakin ko kuma fitina ta fi ƙarfin ka, ka koma gefe ka gudu, ana ta yi. Shi sa ita fitina ba ta da daɗi, ba a addu'a, ba a fata a shi da hankali. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshi cewa la tatamannu liqa al adu, kada ka sake ka rinka fata, ka rinka buri kana kwaɗayin wai Allah madaukakin sarki ya kawo haduwa da abokan gaba. Annabi ya ce ba ai, ya ce wasallallahu al afiya, ku rinka roƙon Allah zaman lafiya. Amma idan fitinar ta zo, to shi sai Annabi ya ce ku tabbata, idan fitinar ta zo, yaƙi ya zo, kafsawa ta zo tsakaninka da abokan gaba, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshi ya ce to fas mutu, sai kuma ta, in ita ta zo shikenan. Ba ana nufi fitinar da ake tsakanin musulmi da musulmi ba, a'a, fitinar da ake cewa ita zo shine yaki da ake tsakanin musulmi da kafirai, ma'ana hatta jihadi ba a cewa kai Allah kawo jihadi, ba a yi, ba a yi. Ka bari idan jihadin ya zo, ana ake gane mazaji, duk wanda kaga yana cika baki yana cewa Allah kawo jihadi, to idan abin ya zo za a ga shine a gaba kuma a gudu, shi yake fara guduwa. Da shi sa addu'a ake kullun Allah ya mana tsari da fitina. Sai ma annal harba wal iyad billahi idha ista'alat la yastati'u ahadun an yuqifaha, mala yace wannan shine dabi'ar yaki, kaga yaki Allah da ya kiyaye, inji mala yace idha ista'alat, idan yaki ya kama da wuta idan wutar yaki ta kama la yastati ahadun ay yuqifaha wallahi babu wanda yake tsaye da shi wa qad dhakara al-bukhari abyatan min ash-shi'ri limri al-qaisi imam al-bukhari ya ambaci wasu baitoci na imri al-qaisi imri al-qaisi yake cewa al-harbu awwalu ma takunu fityatan tas'a bi zinatiha li kulli jahulin حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل جمال القيس بياني يكي كما دي يد يكي يد يكي كاغشي يكي سورة سيد يكي كسنتيوه awwalu ma takunu fityatan farkon kasancewarsa zaka ganshi a matsayin kamar wata surar budurwa ce budurwa son kowa kin wanda ya rasa duk wanda ya ganta zai ji yana son ta to haka yake ana kwadayin sa ana cewa ayi ana kuri ana kirari ana cewa yazo to farkon yaki kenan ba a shiga cikin sa ba ma'ana farkon sa ga gani yake zai iya kowa gani yake shi jarumi ne ba zai gudu ba yace tas'abi zinatiha zaka ga ita wannan budurwar tana kaiwa da komowa a cikin adanta da kawata likulli jahulin ga duk wanda yake jahili bai san wane ne wannan wace ce wannan budurwar ba ma'ana bai san yadda yakin zai juye koma ba hatta idhasta'alat hasse wutar yakin ta fara kamawa wa shabba biramuha ta fara ci ganga ganga ishta'ala shine lokacin da aka kunna shabba biramuha kuma lokacin da ta fara ci ganga ganga yaqi ya dau zafi kenan wallat ajuzan ita wannan budurwar da ka ganta a matsayin budurwa son kowa kin wanda ya rasa kyakkyawa sai kaga ta juye kuma ajuzan ta zama tsohuwa an gane ta zama tsohuwa da halin irin mutum bata da masoyi idan yarinya tana budurwa zaka ga a bar so ce idan mace kuma ta tsufa lokacin da fatar jikinta gaba ɗaya ta tattare duk wani siffa ta jikinta ta zagwanye ko ina a jikinta ya malkade ya mokade haka ne ko baka bane idan aka nuna maka ita aka ce ita ce wannan lokacin da take karama sai ka ce ƙarya ne yanzu aka dauko maka hoton wata kakarka lokacin da take budurwa a shekara 18 15 20 yanzu ta zama a shekara 60 70 aka nuna maka ita ka ganta yadda take kyakkyawa sai ka ce kai anya gobe kece kuwa ba haka bane to haka take lokacin da take budurwa kana son ta amma ta tsufa ba sai dai kawai sai a hankali yace to lokacin da wutar yaki ta ruru sai kaga kama wannan budurwa ce ta juye ta zama tsohuwa wacce za a gabata da wani masoyi da yake son ta shamta'a ita ce sai yarine daga baki ya koma fari ya cakuɗi ga baki ga fari duk ya zama fari gashin nata ita ce shamta'a yunkaru launaha wa taghayyarat wanda launin jikinta duk ya zamto mara kyau wa taghayyarat ta canza makruhatan lishammi wa taqbili zaka ga ba a san shanshanan kanshin jikinta ko kuma a sumbace ta me dalili saboda ta tsufa to haka yaki yake wannan yana suranta maka yadda yaki yake ne a farkon sa da kuma lokacin da yame yace shi sa kamar yadda na faɗa ƴan uwa yaki ko fitina duk inda take roƙon Allah madaukakin sarki yake Allah madaukakin sarki ya kwantar da ita ba a san fitina ba a san yaki ba shi da amfani kwata kwata duk wanda kaje yana cewa Allah ya kawo fitina Allah ya kawo yaki wallahi bai san shi bane wato duk wannan abin da kai kana yi ka fito kaje masallaci ka tafi kasuwa ka tafi makaranta ara kaje duk inda zaka je zaman lafiya ne fa idan babu zaman lafiya wallahi baka isa ba baka isa ba wato kofar gidanka ma wani zaman lafiya idan babu shi baka saka fito ba ba dai karshe ba kenan kofar gidanka baki saka yanzu ko lokacin da aka yi COVID-19 kun ga wannan abu yaki bane amma wani abu ne da Allah madaukakin sarki ya nuna mutane ishara da shi sai gashi an rufe kasuwanni an rufe ma'aikatu, an rufe masallatai, an rufe shaguna, ko mina an rufe. Ba haka bane? Sai kaga ka tashi kana so ka zo kai kam salawat, babu inda ka je ka kam salawat. Kowa yana gida. Wannan fa ba yaki bane. Annoba ce kawai. To wallahi yaki yafi karfin haka. Yaki yafi karfin haka. Yanzu in ka je irin su Gaza, Allah madaukakin sarki ya kawo musu mafita. In ka je kaga yadda Yahudawa suke zalunta su, ba za ka ƙara, in kana kallon yadda abubuwan suke faruwa, ba za ka ƙara mamarin yaƙi ba wallahi. Yadda muke a masallacin nan, ko da yaushe za mu iya jin bom a kanmu kawai. Ko da yaushe kana asibiti, an ebo wasu, an kawo su asibiti, ana treating ɗinsu, bom zai sauka akan asibiti. Da ragowar waɗanda ake treatment ɗin nasu da masu lafiya duk ya ƙara haɗawa da su. A masallaci an jefa bom, a makaranta an jefa bom, a asibiti an jefa bom, gidajen mutane an jefa bom, ina ne ya rage? Babu. To haka yaki yake. Allah madaukakin sarki mana yaki da shi, mana tsari da shi. To shi sa malaka yake cewa wannan shine dabi'ar yaki da take. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wal fitnatu idha waqa'at, yana bayani ne game da lokacin da fitina ta afku, yake bayani tsakanin fitina Sayyidina Ali da kuma su Muawiya da su Talha a cikin littafin sa Minhaj Sunnatun Nabawiyya. Yake cewa kaga ita fitina duk lokacin da ta afku, ajazal uqala'u fiha an daf'is sufaha, abinda yake faruwa sai kaga masu hankali a cikin fitinar sun gaza wajen kame hannun da tunkuɗe wawayen cikinsu. Lokacin da ake zaman lafiya shi ne kake kiran mutum kai masa maɗa, ka ce kada kai kaza yi. Amma idan ana fitina, wallahi baka isa ba. Yanzu ka kaddara ka gani, akwai wanda za ka ga yana ganin girmanka, yana ganin mutuncinka. Amma idan suna rigima ko suna faɗa, ya yi zuciya ya fusata, sai ka ga kayi ka lallame shi yaki. Kayi ka janye shi ka bashi hakuri, haka ne ko ba haka bane? To wannan mutum ɗaya kenan, ya mutum goma, ya mutum ishirin, ba kuma mutuncinka ne baya gani ba, saboda shaɗan ne a tattare da shi a lokacin. Ya kuma a ce abu ne na gari da gari ko ƙasa da ƙasa. To shi sa lokacin da ya fara abin da yake kasancewa kenan, masu hankali sai su kasa kame hannayen wawayen cikinsu. Fasaral akabiru tamiya ce sai manya daga cikin sabai, Allah ya ara musu yarda, ajizine sai suka kasance sun gajiya sun kasa, an itfa'il fitnati, wajen su iya kashe fitinar da ke ruruwa, wa kaffa ahliha, da kuma kame hannun waɗanda suke cikin fitina. Wa hadha sha'anul fitan, wannan kuma shine sha'anin fitintunu da suke faruwa, kama qala ta'ala, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani, wattaqu fitnatan, ku kiyayi fitinar da la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, idan ta tashi ba ta shafar iya wanda suka yi zalunci a cikinku a keɓe. Ku kiyayi fitinar da idan ta tashi ba za ta shafi iya wanda suka jawo ta ba, wanda suka yi zalunci, wanda suka wuce gona da iyaka fitinar ta faru, idan ta zo ba su kaɗai ta samu ba, kowa take gamewa. Haka sha'anin fitina yake. Wa alamu, ku sani, annallaha shadidul iqab, lallai Allah madaukakin sarki mai tsananin hukuma ne. Mala yace waqa'atul jamal, kaga wannan waqa'a kanat fi sanati 36 min alhijra, ya faru ne a shekara ta 36 bayan hijira, ai fi bidayati khilafati ali radiyallahu anhu, a farkon khalifancin sayyidina ali dan abi talib, Allah ya kara masa yarda. Bada'at ba'da adh-dhuhri, yaqin ya kaure, an fara kwafsawa ne bayan sallar azhar, wanta hat, sannan kuma yaƙin ya ƙare, ƙubaili maghibi shamsi, daidai lokacin faɗuwar rana, min al-yawmi nafsihi, a dai wannan ranar. Kaga dudu yaƙin da aka yi daga azhar ne zuwa kamar kace irin ƙarfe 6, lokacin da rana take dab da faɗuwa, kafin magariba an gama yaƙin. Ina fata an gane. Amma kuma duk da haka, inda aka san yaƙi matsala ne, sai da aka kashe musulmi da yawa. At least malamai suka ce mafi karancin adadin da ake faɗa shine an kashe kusan mutum 700,000 a wannan ɗan tsakanin, idan musulmi ba wani arni a ciki. Ai bangaren Talha ne jagora da na Aisha da Zubair can kuma sayyidina Ali jagora waye ba waye ba a cikin su da duk wanda suke tare da su kuma kowanne bangare da ka sani akwai sabon manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi a ciki amma dai fitina ce kawai haka Allah madaukakin sarki ya kaddara ta wannan shine lokacin da yakin ya kare kana ma aliyin 10,000 sayyidina Ali ne tare da mutane kusan mutum 10,000 wanda ya fito da su wa ahlul jamal su kuma mutanen jamal wanda suke tare da na Aisha kana adaduhum ma bainal khamsati was sittati alaf wadanda suke tare da su sun kasance tsakanin 6,000 zuwa 5,000 wannan adadin shine abinda malamai suka faɗa warayatu aliyin tutar sayyidina ali bangaren sayyidina ali kanat ma'a muhammad ibn ali ibn abi talib tana wajen ɗansa muhammad dan ali dan abi talib muhammad ibn al hanafiya kenan ko wanda muka bada labarin sa wancan sati to tutar shine a matsayin commander me warayatu ahli al jamali ma abdullah ibn zubair tutar wadanda kuma suke bangaren suna na aisha da talha tana hannun abdullah dan zubair ma'ana dan gidan zubair dan awamu kenan ko Allah ya kara musu yarda kutila fi hadha al yawm kathirun min al muslimina mala yace a wannan yaki fa an kashe da yawa daga cikin musulmi wa fi fitnatun wa hiya fitnatun mala yace wannan fitina ce sallamallahu tabaarak wa ta'ala minha siyufana wanda mu Allah madaukakin sarki ya kubatar da takubban mu daga gare ta ba mu shiga ciki ba mu daga baya muka zo labarin ta muka samu Allah madaukakin sarki ya kubatar da mu ba mu shiga cikin ta ba wa nas'alallahu lahum ar-ridwan wal maghfira su kuma da Allah madaukakin sarki ya jarraba da ita muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yarda da su kuma ya gafarta musu maqtalu talhata wa zubair yadda aka kashe Talha da Zubair nan yakin daga cikin mafi munin abin da ya tafi da shi shine ya tafi da rayukan waɗannan manya-manyan sahabbai guda biyu Talha da Zubair duk anan aka kashe su wanda kamar yadda kuka sani dukkanin suna cikin mutum 10 da aka yi albashir da aljanna tun suna duniya suna daga cikin wanda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bar duniya yana mai yarda da su suna daga cikin manya-manyan sahabbai ashabu shura wanda sayyidina Umar ya nada mutum 6 ne yace a cikin su a zaba khalifar musulmi kowanne ɗaya daga cikin zai zamtuwa khalifar musulmi da sa hannun sayyidina Umar a kansa to amma fitina ce Allah madaukakin sarki ya kaddara a wannan yakin za su mutu wa qutila al-hatu wa zubair wa muhammad bin talha an kashe talhatu dan da zubair da kuma muhammadu ibn talha muhammadu dan talha ibn ubaidillah kunga an kashe talha da shi da dan sakin amma zubair amma shi zubair falam yusharik fi hadhihi al-ma'raka ayya a cikin wannan yaki bai shiga ba wala talhatu shi ma talha bai shiga ba duk ba shiga cikin wannan yaki kamar yadda na ga muku su ba sun fito ne da niyya a yaki shi sa su duk kokarin da suka rinka yi sun yi kokari ne dan su tsaya da yake bal shi az-zubair ma ya juya ya tafi gida zai koma aka biyo shi aka yaudare shi aka kashe shi su daga cikin irin waɗancan mutane suka biyo zubair ya tsaya a wani guri yana sallah suka je suka kashe suka farmasa suka kashe shi kuma saboda karfin hali suka saro kansu ba za su kawo sayyidina Ali Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda وذلك انه يروى ان الزبير رضي الله عنه akwai wata ruwaya mala yace saboda an rawaito cewa hakika shi Zubair lamma ja ila al-ma'arakati lokacin da ya fito filin daga laqiya Ali ibn Abi Talib fa qala lahu sai suka hadu da Ali dan Abi Talib suka yi gaba da shi sai sayyidina Ali ya kalli Zubair sai ya ce da shi tafkuru anna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam qala ya Zubair zaka iya tuna cewa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fada maka ni da kai ya fada yace yuqatilu aliyan wa anta zalimun kai Zubair lokaci zai zo a gaba zaka yaki sayyidina Ali amma fa kai ne baka da gaskiya ina fata an gane sayyidina Ali tunatar da shi wannan magana ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan magana malamin tarihi da yawa suna kawo ta sai dai isnadin ta bashi da wani kwarin da za a tabbata akan sa, amma dai haka suke kawo ta malaman tarihi da yawa suna kawo ta cewa lokacin da aka hadu sayyidina Ali ya kalli Zubair ya ce masa ya kai Zubair ka tuna annabi ya ce zaka yake ni amma kuma kai ne mara gaskiya ka tuna, to wannan magana ta sayyidina Ali sai tuno maganar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne sai ya hada kayansa sai ya koma. Yanzu ya fasa me kenan, ya fasa yaki, to shine abin da ya faru. Faraja Zubair sai koma gida a wannan ranar da suke haka da sayyidina Ali, walam yuqatil bayyi wannan yakin ba. Fasahihu sai malam Uthman ibn Muhammad al-Khamis yake cewa abin da yake ingantacce annahu lam yuqatil, tabbas haqiqa Az-Zubair bai fay yakin nan ba, bai shiga an yakin nan da shi ba. Walakin hal waqa'a hadha bainahu wa bain Ali, sai dai wannan magana cewa Ali dan Abi Talib ya ce masa za mu samu riki, annabi ya ce zaka samu rikici da ni kuma kai ne mara gaskiya kai ne azzalimi, shin hakan ta faru? Inji malam yace hakan ta faru, Allahu a'lam. Malam yace Allah shine masani, li'annahu laysa lirwayati sanadun qawiyin, saboda ita riwayar ba ta da wani sanadi mai karfi ingantacce da za a dogara da shi. Walakin hiya al-mashhuratu fi kutubit tarikh, sai dai ita ce riwaya da tafi shahara a cikin littafan tarihi, kamar yadda na gaya muku duk manyan littafan tarihi idan ka duba malamai suna kawo ta. Wal mashhubin da yake yafi zama daidai akthar anna Zubair lam yusharik fi hadhihi al-ma'araka, mafi yawancin abin da ake ambata cewa shi fa Zubair abu ne da yake tabbas bai yi tarayya a cikin wannan yaki ba, bai shiga ba. Wa qutila Zubair ghadaran ala yadi rajulin yuqal lahu ibnu Jurmuz, an kashe shi Zubair ibn Awam Allah kara masa yarda, ghadaran bisa yaudara da cin amanarsa da aka yi, ala yadi rajulin, a hannun wani mutum da ake ce masa Amru ibn al-Jurmuz, shine sunansa Amru ibn al-Jurmuz. Abin da ya faru shine lokacin da hakan ya faru, ko ya faru ko bai faru ba, abinda da yake tabbas a littafin tarihi Zubair ya bar wannan yakin, ya ga bai dace yaki sayyidina Ali ba, ya juya ya koma gida. Kada ku manta da Zubair da Ali dan Abi Talib wa da kani ne da mahaifin sayyidina Ali da mahaifiyar Zubair, wa ne da kanwa shi sayyidina Ali ibn wa ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib, mahaifiyar Zubair kuma Safiya bintu Abdul Muttalib. Ina fata an fahimta, Safiya bintu Abdul Muttalib, kaga kakansa ɗaya kenan ko, kakan sayyidina Ali da kakan Zubair ɗaya ne, saboda haka dan uwansa ne saboda haka ya juya ya tafi kenan. Sai shi wannan mutumin Ibn Jurmuz da wasu mutane guda biyu tattare sai suka rinka bin bayan sa, bai sani ba, dan Zubair da kuke ji ba karamin gwarzo bane, shine mutumin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi yake cewa li kulli nabiyyin hawari wa hawari ummati Zubair, yace kowanne annabi yana da wani bodyguard dan gani kashe ni, yace ni bodyguard ina shine Zubair dan Awwam ne wanda ya yadda ya bashi kariya. Takobin Zubair dan Awwam ba kowa yake iya daga ta ba saboda girman ta da nauyin ta, saboda haka lokacin da aka yi ta a wajen makeri shi kansa sai da training sannan iya daga ta, lokacin da za a kawo masa ita gida challenge aka wannan ya daunan mutum ɗaya bai sai ya dauke ta ba takobin sa, aka kai masa gida shi ma haka ya koyi daga ta a hankali, gwarzo ne kuma jarumi ne. Saboda haka lokacin da ya isa wani waje sai ya tsaya, wasu malaman tarihi suka ce ya tsaya ne zai sallah, kawai sai suka zagaye ta bayan suka kashe shi. Shi wannan mutumin sai ya cire kansa sayyidina Zubair, ya cire kansa kuma ya je kai wa sayyidina Ali, kun ji karfin hali da ya je, za mu zo mu ji, da ya je zai shiga wajen sayyidina Ali ne mai izini, aka ce ai ga wani nan da kan Zubair, sayyidina Ali kalli kan yayi kuka yayi kuka yayi kuka, yace ina ma bar rayu ba, ina ma na mutu shekara 10 da suka wuce. Yace wallahi naji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace ku yi bishara da duk wanda ya kashe Zubair da wutar jahannama, Bashir qatila ibn Safiya bin nar. Bashir qatila ibn Safiya bin nar. Ku yi bishara ga wanda ya kashe dan gidan Safiya da wuta. Yace wallahi naji manzon Allah ya faɗa haka. Sayyidina Albay bashi dama ya shigo inda yake bai ce ku fita da shi bana san ganin sa. Ka san abin fitina ce kawai. To wannan yadda aka she Zubair kenan Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda. Malai ce wa qutila al-hatu bi sahmin gharbin. Yanzu kun ji yadda aka she Zubair ko to sura Talha shi kuma Talha yana wajen yakin amma bai shiga ba. Shi ya mai da takobin sama ya shiga cikin filin yakin yana kokarin kama mutane. Wana ku bari, wana ku koma gefe, abin da ya shiga yi kenan. To a irin kibiya gharbin wacce take ba shi aka nufa ba, ai ghairu maqsuda, ta zo ta cike shi ya rasu. Ita kibiyar ta same shi ne a kafarsa, akwai wani ciwo da yake da shi a kafarsa, da ta zo kawai sai ta saki wannan ciwon. Saboda sai jini ya balle ya ta zuba, bai gushe ba sai da ya rasu. To shi ma Talha aka rasu, kuma abin mamaki. Shi wanda ya kashe Talha dan nasu ne shine Marwan ibn al-Hakam. Marwan ibn al-Hakam malaman tarihi suka ce shine jefo wannan kibiyar ya harbo ta kawai sai ta samu dan nasu. Dan shi Marwan dan bangaren su sayyidina Aisha ne, shi ma kuma Talha dan bangaren su ne. Kaga ta za a yi kashe dan nasu. Saboda shine aka ce bi sahmin gharbin, wani kibiya ba kuwa wacce ba shi aka yi niyyar harbi ba. Sai malai ta aibi sahamin ghairi maqsud, da kibiyar da ba shi aka yi nufin samu ba. Wal mashhuru, abinda ya fi shahara a wajen malaman tarihi, annal ladhi ramahu shine Marwanu dan Hakam, wanda ɗaya daga cikin khalifa ne na Banu Umayya. Asabahu fi qadamihi, ya same shi a kafarsa, makana isabatin qadimatin, a wurin wani ciwo da yake da shi tsoho dama. Famata minha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, sai ya mutu sakamakon wannan harbin da ake masa. Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda. Wa huwa yuhawilu man'a an-nas min al-qital, kuma an harbe shi ne yana kokarin hana mutane da yin wannan yaki. Walamma intahat hadhihi al-ma'rakatu, lokacin da wannan yakin ya kare aka kammala shi. Wa qutila al-kathiru, aka kashe mutane da yawa. Khassatan fi difa'i an jamali Aisha, musamman mutanen da aka fi kashewa ƴan uwa, an kashe su ne saboda bada kariya ga raƙumin da na Aisha take kai. An gane mutanen da suka bada ransu galibi sun mutu ne a kokarin kare kai kada ya je ƙasa. Wasu daga cikin malaman tarihi suka ce Sayyidina Ali ne ma da kansa da yaga ana ta kashe musulmi yasa aka soke raƙumin da take kai. Me dalili? Saboda soke raƙumin shi zai kawo ƙarshen yakin. Dan su abin da suka tsaya shine sai dai duk su kare akan nan Aisha ta je ƙasa. Ina fata an fahimta, saboda matan manzon Allah ce. Sallallahu alaihi wasallam girma mata da mutunta ta mutunta manzon Allah ne. Tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Shi sai suka ga ai na ga muku tun a farko dama dalilin da yasa suka to da nan Aisha saboda me? Saboda a ganta ganinta kuma zai bada ƙawarin gwiwa wajen yaƙi. To shi sai suka to da ita. Saboda haka wasu malaman tarihi suka ce Sayyidina Ali da ya ga abin yaƙi ƙarewa za fa aka kashe musulmi da yawa, sai sa aka soke raƙumin nata. Da aka soke shi je ƙasa, sai aka sauri aka ɗauke ta shi da kansa cikin mutuntawa da girmamawa ya ɗora ta da ƴar rakiya mai da ita garin Madina. Shi Sayyidina Ali. Ina fata an fahimta. Bayan an soke wannan raƙumi na Aisha, Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yadda. Li'annaha kanat tumathilu ramzan lahum, saboda ita Aisha ta kasance wani ramzi ne, wata alama ce mai girma a tattare da su. Fa kanu yastabsiluna fi difa'i anha, sun kasance suna jajircewa wajen bada kariya a gare ta. Walidhalika bimujarradi an saqata al-jamal, to shi sa da zarar wannan raƙumin ya je ƙasa ya faɗi, hada'atil ma'arakatu, sai wannan yakin gaba ɗaya sai ya lafa. Wanta hat, sai ya zo ƙarshe. wantasa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, wasu daga cikin malamai suka ce sai bangaren sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda ya samu nasara. Wa in kana sahihu, tare da cewa abin da yafi inganci, annahu lam yantasir ahadun, babu wani bangare a cikin su da ya samu nasara, walakin khasira al-islam, babban dai abin da zai ce addinin musulunci, wa khasira al-muslimuna fi tilka al-ma'araka, musulmi kuma suka yi asara a sakamakon wannan yaki da abku tsakanin su. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Zamu dakata anan insha Allah ta'ala sati mai zuwa zamu tashi ba'dal ma'arakati, bayan yakin kuma me ya faru. Abinda muka faɗi daidai, Allah ya ba mu ladan gaba daya, kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Amin.